செய்ய செய்யாரு செய்ய செய்ய செய்யாரு
செய்ய செய்ய செய்யாரு
Sanya maza sama wani zaki sai na ruwan zuma Karshen zance baka damula ya mun sabaza Ayyo sai ya ruso ne din zamun zuciya
Sanya maza sama wani zaki sai na ruwan zuma Karshen zance baka damula ya mun sabaza Ayyo sai ya ruso sai din zamun zuciya Sautin so salo baka damula ya mun sabaza
Ku saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma
hey 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 way way yo oh yo yo kiko yo
din chayo kitayo papo yo
ah kitar yo pasali yo way way yo
ah bibi yo
hey hey sanya
ayye sanya ruso yayya sanya rayuwa
hey bulale saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma yayye soyidma ni atama babu sama
garagama ingarama hauyi sama
yayye soyidma ni fama kai atama
badama
ne kidma
ayye na zamu zaki ne mai raba gardama saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma
ee na duso kamshin so ya taso
in kaso kaso na so zan faso
ee asamar so kamban so zan faso takun so
ee iso aso
ee kaso na iso zan nunin so ki min iso saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma
saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma yayye so kaga ni mizani nayi auni
bimbini so bini kansani
ji daga ni dube ni bamuni wai jajani
ban shi ni Nene ayye yare
Sautin so salo muka damura ya mun sabaza
Ku saurare adani sama sautin tambari
Ayye sanya ruso yayya take sasuma
Ee farko kar kun so ne fifiko
Zan sauko ta kojin yadar ku
Ee ne da ku zo sako ni an ku kamban so
ee tantan so
ee na sa yake so yayya zan so ki yare ba
ee ulale ne ne ayye yare sautin so salo muka damura ya mun sabaza
ku saurare adani sama sautin tambari
ayye sanya ruso yayya take sasuma
sanya maza zaki sai laruwan zuma.
Karshen